Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rauro barkamu da wannan asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Asabar 21 ga watan Janairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala kanan labarai.
Ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ce sojojin kasar za su koyi amfani da tankokin yaki na Leopard. Dukuwa da kasawar da kawayen kasashen ta na yammaci suka yi na cimma matsaya kan samarwa kasar tankokin. Gwamnatin Kamaru da wasu bangarorin 'yan awari a yankunan kasar masu amfani da turanci Ingilishi su amince da soma wata fafutukar sasanta rikicin da ya laƙume rayukan mutane fiye da 6,000. Turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron Sweden ya shirya kaiwa a Ankara saboda kasar ta ba da izini ga masu zanga-zangar ƙin jinin Turkiya.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa karkashin kulawar kwararrun majalisar dinkin duniya, shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri a yankin Sahel sun gudanar da taro a Niger.
Cooperation tsakanin mu muna yi ko da mace. Amma wannan zaman da aka yi muhimmancin sa shine ba na zato mu an taba zama mu shugabannin ma'aikatan tsaro mu zo mu zanna da majalisar dinkin duniya ta bayi ba.
Haka kuma za a ji cewa yayin da 'yan Najeriya ke cikin halin rashin sanin inda aka dosa game da sake fasalin wasu kudaden naira, gwamnan jihar Barna ma ba a bar shi a baya ba.
If I the governor of the local currency could fund available, I don't think the poor man can get it.
Yace rashin isassun wannan kudade babban matsala ne. Idan za a ce ni gwamnan jihar Borno ba zan samu wannan kudade ba, ina kuma ga talakawa.
Daga nan za a ji cewa kwamitin majalisar dattawa mai kula da harkokin 'yan sanda ya saurari bahasin jama'a akan wani kudirin doka da zai bada dama a kafa hukumar kula da fansho na 'yan sanda. Sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro ku ke aiko mana ta email. Amma fa sai mun fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ce sojojin kasar ta Ukraine za su koyi amfani da tankokin yaki na Leopard 2 dukuwa da kasawar da kawayen kasashen ta na yammaci suka yi na cimma matsaya a jiya Juma'a akan ko za a samarwa Kyiv tankokin kirar Jamus. Reznikov ya faɗa wa sashen Ukraine na muryar Amurka a jiya Juma'a cewa dakarun kasar ta Ukraine za su yi koyon ne akan tankunan da ke kasar Poland. Kana ya bayyana lamarin a zaman muhimmin gaske. Ya ce kasashen da suke da tankunan na iya soma horarwa ga sojojinmu. Za mu fara da wannan kuma daga nan ne za mu soma. Tun da farko a jiya Juma'a, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da shugaban manyan hafsoshin tsaro General Mark Milley sun ce ba wasu tankunan yaki na Leopard da Jamus za ta baiwa Ukraine a wannan lokaci. Sun bayyana hakan ne a wani taron manema labarai a sansanin sojin saman Amurka da ke Ramstein na kasar Jamus biyu bayan wani babban taron kasa da kasa kan tallafawa Ukraine. An gudanar da taron ne a daidai lokacin da Kyiv ke nuna bacin rai akan rashin amincewa da aikatan kokin yaki ga Ukraine a yayin da cikakkiyar mamaya ta shiga wata na 11. A wajen taron shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da buƙatar yin haka kai tsaye. Gwamnatin kasar Kamaru da wasu bangarorin 'yan awari a yankunan kasar masu amfani da turancin Ingilishi sun amince da wata fafutuka da ke da manufar sasanta rikicin da ya laƙume rayuka fiye da 6,000 a cewar ma'aikatar harkokin wajen Canada. Ministan harkokin wajen Canada Melanie Joly ta faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a cewa Canada tana marhabin da wannan yarjejeniya da bangarorin suka yi na shiga wata fafutuka domin cimma ingantacciyar matsayar sasantawa ta zaman lafiya da siyasa a wannan rikicin. Sanarwar ta ce Canada ta amince da daukar nauyin shiga tsakani domin tabbatar da sulhun. Haka kuma bangarorin sun amince su kafa wani kwamitin kwararru domin soma aiki kan lamarin. Rikicin na soji wanda ya soma a shekara ta 2017 ya samo asali ne sakamakon zargin bangaren mafi rinjaye na masu magana da harshen Faransanci suna mai da al'ummar da ke magana da harshen Ingilishi saniyar wari a kasar ta tsakiyar Afirka. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta tafi tsibirin Gori a kasar Senegal inda ta yi magana akan zaluncin da ba kasafai ake ambato ba na cinikin bayi a ƙetaren tekun Atlantika. Daga ƙarshe da ya tsibirin Gori yana tunatar da mu cewa tarihin Afirka da Amurka suna da alaƙa sosai. Mun sani cewa bala'in bai tsaya daga mutanen da aka kwasa daga nan kaɗai ba, inji Yellen bayan da ta zagaya tsibirin. yallin ta soma rangadin nata na tsawon kwanaki 10 a nahiyar Afrika a jiya Juma'a tare da ziyartar wata cibiyar hada-hadar kasuwanci ta matasa da mata da Amurka ke daukar nauyinta a Dakar babban birnin Senegal. Azaman mace ta farko da ke kan mukamin sakatariyar Baitul Malin Amurka, yallin ta sami tafin jinjinawa na mata 'yan kasuwa a wajen taron. A cikin jawabinta a lokacin ziyarar, yallin ta kuma jaddada kudirin Amurka na faɗaɗa kasuwanci da saka hannun jari a nahiyar Afrika.
To nan ba da jama'a ban mutala zai kama da karashin labaran duniyar, amma kafin nan shugabannin hukumomin kula da tattara bayanan sirri na yankin Sahel sun gudanar da taro karkashin inuwar kwamitin kwararru na Majalisar Dinkin Duniya, wanda tsohon shugaban Nijar Isu Muhammad ke jagoranta da neman fitar matsalolin tsaro da ayyukan ci gaban al'umma a yankin na Sahel. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kasashe akalla 16 ne suka hadu a wannan taro domin bitar halin da ake ciki a fannin tsaro a yankin Sahel, abinda ya baiwa goma mahalartan dukkan su shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri damar tantauna hanyoyin da za su taimaka wa yunkurin karfafa matakan zuba ido akan kai da kawun yan ta'adda musamman akan iyakokin waɗannan kasashe. Tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu, wanda shine shugaban kwamitin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da tsaro da ayyukan ci gaba a yankin Sahel, ya bayyana makasudin kiran wannan haduwa da tasirin maudu'in da aka bashe akan teburi a tsawon kwanaki biyu.
L'ennemi que nous combattons est aussi un ennemi mobile qui se joue des frontières.
Yace abokin gabar da muke yaka baya zama wuri guda, yana kai da kawo a tsakanin iyakoki, saboda haka barazana ce da ta shafi kasashe. Ainihin sansanonin su na yankin Sahara da Sahel da yankin tafkin Chadi. A yau barazanar abokan gaba ta yadu zuwa kasashen gabar tekun Gine, abinda ya sa a yau hankulan duniya ya karkata kan waɗannan yankuna. Saboda haka ya zama wajibi kowace ƙasa ta ƙarfafa matakan tsaro don samar da bayanan sirri, haka kuma ya zama wajibi ƙasashe su yi musanyar irin waɗannan bayanai. Taron, wanda shi ne makamancinsa na farko da ke haɗa shugabannin hukumomin tattara bayanan sirrin ƙasashen Sahel da ɗaya gefe mambobin kwamitin koli na Majalisar Ɗinkin Duniya mai alhakin neman hanyoyin warware matsalolin tsaro da samar da ci gaban al'umma a wannan yanki, abu ne da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na tarayyar Najeriya Ahmed Rufai Abubakar ya ce zai kara musu kwarin gwiwa a hulɗar da ta shafi musanyar bayanai a tsakanin kasashe.
Cooperation tsakanin mu muna yi ko da mace, amma wannan zaman da aka yi muhimmancin sa shine bani zato mu an taba zama mu shugabannin ma'aikatun tsaro, mu zo mu zanna da Majalisar Ɗinkin Duniya ko kungiyar African Union, mu zanna da su a yi wannan taro kwana biyu, ba mu taba yi ba, ba a taba yi ba. Wanda za su fahimci abubuwa da yawa waɗanda muke yi, akwai abubuwan da za mu iya gaya musu, akwai abubuwan da za mu faɗi ba, amma gabaki ɗaiɗai ɗayanin za mu iya cewa ga matsalolin da ake fuskanta, ga kuma yadda muke ganin ya kamata a yi maganin su.
Shugaban kwamitin koli na Majalisar Ɗinkin Duniya mai alhakin zakulo hanyoyin warware matsalolin tsaro da samar da ci gaban al'umma a yankin Sahel Isu Muhammadu ya yabawa wasu cibiyoyin tattara bayanan sirri waɗanda suka haɗa da UFL ta ƙasashen Sahel da Regional Intelligence Unit wato Rufi ta yankin tafkin Chadi da Security Service of Africa CISA da Central African Institute et de Recherche sur le Terrorisme CAET, saboda rawar da ya ce suna takawa a yaƙi da ta'addanci ta hanyar ingantattun bayanan sirrin da suke bayarwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Barma. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron Sweden ya shirya kaiwa a Ankara, saboda kasar ta ba da izini ga masu zanga-zangar ƙin jinin Turkiya a wajen ofishin jakadancin Turkiya din da ke Stockholm. Ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar ya ce ba wata fa'ida ga ziyarar ta ministan tsaron Sweden Pål Jonson a ranar 27 ga watan Janairu, saboda Sweden bata dauki kowane mataki na hana zanga-zangar ƙin jinin Turkiya a Sweden ba. Sweden ta nemi shiga kungiyar NATO. Turkiya kuma, wadda mamba ce a kungiyar ta NATO, ta janye daga goyon bayan kudirin Sweden na samun shiga kungiyar, saboda kasar ta ci gaba da bada damar gudanar da zanga-zangar. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce kamata yayi a dauki wani mataki. Turkiya ta gayyaci jakadan kasar Sweden a jiya Juma'a saboda zanga-zangar da aka shirya gudanarwa a Sweden din da kuma shirya kona Alkur'ani mai girma a lokacin zanga-zangar. Ma'aikatar kula da ma'aikata ta Indonesia ta faɗa a ranar Alhamis cewa kamfanin PT Gumbasta Nickel mallakin kasar China a Indonesia na buƙatar sake duba aikin kwangila da tsarin albashi wanda ya haifar da rashin gamsuwa a tsakanin ma'aikatan kamfanin 'yan kasar Indonesia. Ma'aikata biyu, ɗaya ɗan kasar China da wani ɗan kasar Indonesia, sun mutu a wata zanga-zanga a ƙarshen makon da ya gabata a kamfanin da ke Morowali ta Arewa. Wani hatsari da ya auku a kamfanin ya yi sanadiyar mutuwar ma'aikata biyu 'yan kasar Indonesia. A lokacin zanga-zangar an taɓa gwamman gidaje, aka kuma lalata kayayyakin aiki. Kamfanin dillancin labarai na Reuters da ofishin jakadancin China a Jakarta, babban birnin kasar, sun ce an raunata mutane da dama a rikicin. Mataimakin ministan ma'aikata a Francia Nur ya ce tashin hankali tsakanin ma'aikata 'yan kasar Indonesia da na kasar China a kamfanin ta faro ne tun daga wasu al'amura na shekara ta 2020, ciki har da ratar biyan albashi da ke tsakanin ma'aikata 'yan Indonesia da 'yan China, da kuma saurin yanke kwantaragi ba da son ma'aikata ba, wadda ka'ida za ta kai tsawon watanni 3-6.
Murtala Faruk sun yi nake ne karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, daga yankin tafkin Chada sai mu shiga Najeriya, inda gwamnan jihar Barna Farfesa Babagana Umar Zulum ya nuna damuwarsa game da ƙarancin sabon kuɗaɗen naira da babban bankin Najeriya CBN ta samar, har ma da tsawon wa'adin da aka ɗauka domin sabon tsarin ya fara aiki. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabi.
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya nuna damuwarsa game da ƙarancin sabon kuɗi da babban bankin Najeriya ta fitar da kuma wa'adin da ta bada na canja kuɗaɗen hannun jama'a. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da kwamitin babban bankin Najeriya ka zarce shi a fadar gwamnatin jihar Borno don tabbatar ma gwamnatin cewa akwai wannan sabon kuɗi a bankunan Najeriya, wanda ya ce ba haka ba ne, don shi kansa yana fama da ƙarancin wannan kuɗi, amma yana tabbacin cewa ba samar da wadatacce ba, don yanzu hakan akwai matsalan ƙarancin wannan kuɗaɗen hannun jama'a, musamman a irin wannan jihar na Borno. Wannan jihar Borno tana da ƙananan hukumomi guda 27, kuma ƙananan hukumomi ne kawai ke da bankuna a cikinta sakamakon wannan rikici na 'yan ƙungiyar Boko Haram.
Yace ina sabuwar kuɗi da ake magana a kanta? Babu wannan sabuwar kuɗi, kuma damuwa na shine mutanen mu da suke ƙauye.
My worry is that yes, we don't have any problem. If you say you have given deadline that you withdraw debt by 31st January, and then you said by 8th January, December, the new naira note will be released. The expectation is that you stop giving out the old naira note.
Yace eh, ba mu da damuwa, idan ka ce wannan tsohon kuɗi zai nuna aiki a ranar 31 ga watan Janairu, kuma ka ce a ranar 8 ga watan Disamba za a sake wannan sabuwar kuɗi, muna tsammani za a daina ba da wannan tsohuwar kuɗi.
I'm receiving one naira note this month. Even now, what justification does the central bank have?
Yace eh, amma har yanzu idan ka duba tsohuwar kuɗin na nan yana cikin zagawa a cikin jama'a, wanda ko har yau da nake ma magana tsohon kuɗi muke kashewa, babu wannan sabon kuɗi. Wani shaida za a iya cewa babban bankin Najeriya ta samar da wannan sabon kuɗi? Yace babu laifi a ce an sake launin kuɗi a Najeriya, dan abin da yake faruwa a duk faɗin duniya gaba ɗaya kenan, kuma wannan tsari ba shi da illa, saboda ya kamata a ce matsa gaba.
Yes, civilian ones implement fine and good. We have nothing to do because the CBN maybe is not willing to listen to the masses.
Gwamnati ya ce eh, babban bankin Najeriya na so ta aiwatar da wannan canji, hakan yana da kyau, amma babban bankin Najeriya ba ta so ta saurari talakawan kasan nan.
The non-availability of the money is a very serious problem. If I, the governor of the state, cannot get this fund available, I don't think poor man can get it.
Ya ce eh, rashin isassun wannan kuɗaɗe babban matsala ne, idan za a ce ni gwamnan jihar Borno ba zan samu wannan kuɗaɗe ba, ina kuma ga talakawa? Shi ma shugaban kwamitin da babban bankin Najeriya ta turo, Alhaji Muhammad Tumala, ya bayyana cewa
and we had two mandates: ensure that the newly designed naira notes permeate Nigeria ahead of the 31st January 2023 deadline. The banks complying with the CBN directives on the new notes.
Yace muna da gudurori guda biyu. Na farko, don mu tabbatar cewa akwai wannan sabbin kuɗaɗe a Najeriya kafin ranar 31 ga watan Janairun wannan shekara. Na biyu shine tabbatar cewa dukkanin bankuna sun bi wannan umarni da aka basu na tabbatar da cewa suna ba da waɗannan sabbin kuɗaɗe har zuwa ranar 31 ga wannan wata da muke ciki. Haruna Dauda, biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, biyu. To, daga batun tsarin sabon kuɗi a Najeriya sai kuma batun neman tsaffin 'yan sanda mafita game da fanshansu, inda kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin, wato Majalisar Dattawan mai kula da harkokin 'yan sanda, ya saurari bahasin jama'a akan wani ƙudurin doka da zai ba dama a kafa hukumar kula da fansho na 'yan sanda. Sanata Elisha Abo, wanda ya kawo ƙudurin, ya ce yana so majalisa ta amince da shi cikin 'yan watannin nan da suka rage kafin ƙarshen wa'adin majalisar. Wakilin Muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
A taron sauraron ba'asin da kwamitin kula da harkokin 'yan sanda na majalisar dattawa ya shirya, ƙudurori biyu ne aka ji ra'ayoyin jama'a a kansu, da na kafa hukumar fansho na 'yan sanda wanda sanata daga Adamawa ta Arewa Elisha Abo ya kawo, sai na kafa cibiyar horar da 'yan sanda na musamman wanda sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Muhammad Allin Dume ya kawo. Masu ruwa da tsaki da dama, ciki har da tsofin 'yan sanda da suka yi ritaya, sun nuna goyon bayansu ga ƙudurorin, musamman ma na kafa hukumar fansho, kamar yadda Abubakar Dashe, tsohon ɗan sanda mai ritaya, ya yi tsokaci.
Lokacin da na ritaya, sai aka samu a cikin sabon fenshen ɗinnan. To, a sabon fenshen ɗinnan, wallahi Madina, ni na ritaya da rank ɗin Superintendent of Police, wato na ɗara wa nini uku. Ana biya na 30,000, amma wanda suke tsohon fenshen suna karɓar 140,000. To, wannan abin zai tasiri ba kaɗan ba. Su sanatocin da suka kawo wannan motion ɗin nan, kawo nan, Allah ya musu albarka, Allah ya saka musu da alheri, muna ganin wahala a hannun FENCOM.
Sanata mai wakiltar Adamawa ta Arewa Elisha Abo ya ce 'yan sanda sun cancanci kulawa na musamman, shi yasa ya kawo wannan ƙuduri.
Aikin ɗan sanda aiki ne mummunan aiki, domin a kowane rana kana tsakanin rai da mutuwa. Bayan kuma ka gama wannan aikin, ka je gida, babu samun kwanciyar hankali, domin pension naka ba kyau. Idan an duba a tsakanin pension na 'yan sanda da na sojoji, ko kuwa da na DSS, ko kuwa da na DIA, ko kuwa sojan ruwa ko sojan sama, in ka gani ya sha bamban.
Shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda a majalisar dattawa, Dauda Haliru Jika, ya ba da tabbacin yin aiki tukuru akan ƙudurorin domin ganin an cimma burin kawo su.
A matsayinmu na wakilan al'umma, abin da al'umma take so shine zamu yi. Doka zamu duba mu ga shin abin da suke neman ya saba ma tsarin doka, ko kuma ya saba ma tsarin dokansu da yake aiki gudanar da tafiyar da harkokin 'yan sanda, ko kuma shi harkokin fansho na Najeriya. So, duk wannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abubuwan da zamu yi. Gudun kar mu ce mun yi gaban kanmu, ko kuma mu saurari abin da al'umma suke so, ba shi yasa muka kira su mu saurare su, mu ji abin da suke so. Daga nan kuma muna da masana a nan, da akwai Department of Legislative Drafting, da yawancin mu kuma wanda yawancin sanatocin ma lauyoyi ne, da mu kuma da muka daɗe a harkar majalisa, mun san yanda za mu bulo balabarin, insha Allah kuma za a yi mu kowa adalci.
Sufeto Janar na 'yan sanda Alƙali Baba, wanda mataimakin Sufeto Sanusi Lemu ya wakilta, ya nuna goyon bayansa ga ƙudurorin, musamman ma na kafa hukumar fansho. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC, akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To, yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:19 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin wani a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarta muku a makon da ya gabata, wannan shiri zai duba alƙaluma hatsarin ababen hawa a ƙasashenmu, inda aka samu sama da mutum 2,000 da suka mutu a Ghana ta hatsarin ababen hawa daga Janairu zuwa Nuwamban bara. Haka zalika za mu duba alƙalumar a sauran ƙasashen yankinmu. Amma kafin nan, za mu ci gaba da wata tattaunawa mai muhimmanci da muka faro da shugaban hukumar Rose City ta ƙasashiyar jihar Ogun, Ahmed Umar Yaldu. Mun tattauna akan batutuwa da dama a baya, kamar batun cancantar ba da lasin, da horar da direbobi da batun haɗin gwiwa da kungiyar BIO da ma 'yan sanda. Amma a yau za mu tashi ne daga batun direbobin da ba san alamomin kan hanya ba da kuma matakin da hukumar ke ɗauka a kansu. Ba dai tattaunawar da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal.
To, kamar yadda kuka ga maka da farko, shi wannan jadawalin na koyar da buki wannan manhaja da ko jadawalin yana ɗauke da duk wani abubuwan road signs da road markings. Akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne markings ɗin, sannan road signs wanda kuma ake kafewa haka.
Kamar alluna haka.
Kamar alluna.
Kamar a nuna hoton shanu wurin da za su tsallaka.
Haka. To, kaga duk ana akwai duk wannan jadawalin duk ya tanade shi ana koyar mutane waɗannan. Kuma duk wanda fa ya je makarantar koyon tukin motar na yadda ya kamata duk zai san irin abubuwan. Sannan kuma yana so ka sani cewa su waɗannan alamomin na haya. To an yi su ne based on United Nations Conventions ilo watar jejjeniya ta
yarjejjenin majalisar ɗinkin duniya
sai dai language wanda zai ɗan bayyana menene yake yawa a ɗan bayanin shi a ƙasa ya babbanta amma alamomin duka duniya ko ina iri ɗaya ne. Kuma an yi la'akari da cewa akwai masu cikin masu tuka mota ko masu amfani da haya generally akwai mutane masu ilimi wanda suka je makaranta akwai wanda ba su je makaranta suka yi ilimi saboda ka an zana su a bisa tsananin ilimi na cewa koda mutum bai je makaranta ba zai iya fahimtar me ake nufi. Barka mutum indai gaskiya peaceful indai ba dakiki bane sosai zai iya fahimtar wannan abun sai dai in yaki ya gane
da
gangan ki
komanda da direban da ya je ya koyi mota a makaranta da direban da ya yaron mota kuma ya koyi mota ya iya a cikin su wane ne kuke gani ya zama kwararren direba ya kamata a amince da shi ya tuka mutane?
To ni zai iya cewa wanda ya je makaranta aka koyar da shi shine yafi iya kwarewa saboda dalilai da dama. Daga cikin su kaga mutunan da an sa shi a cikin class a cikin aji an koyar da shi kuma wanda suka koyar da shi ne experts ne kwararru ne kuma an koyar da shi bisa ga jadawali wanda yake masu ilimi suka tsara shi bisa ga amincewa dokokin kasa. To amma kuma wanda kaga ya je yayi karen mota to kaga akwai abubuwa da yawa na kurkanci ba wai tuki ba kawai da aka koya mashi. Akwai keta, akwai rashin ganin tausayi, akwai rashin bin dokoki da sauransu. Kaga irin wannan abubuwa duk suke kawo matsaloli. Kowa ya san da cewa karen motoci da sauransu matsaloli ne wallahi ba wai ga abin nan haya kasa ma gaba ne. Saboda haka ana koya musu ba wai tuki mota ba kawai har da waɗansu abubuwa wanda su ba dace ba ana koya musu. Saboda haka wanda ya je makarantar nan hakikanin gaskiya ya fi cancanta.
To amma wasu mutane suna ganin cewa idan mutum ya yi yaron mota ko ya yi karen mota ya koya hayar iya mota hayar zama direba to zai yi sanin lafiyar mota dan gyare-gyare a cikin jikin mota amma wanda ya je makaranta ba zai san waɗannan lafiyar mota ba.
Eh to ba zan kuma yadda da wannan ba saboda ba wai koyon mota kawai ake koya ma mutanen nan ba a makarantun nan na koyon mota har da lafiyar mota ana koya musu duk yan basic vehicle maintenance ana koya musu gyara dai wanda bai fi karfi ba wanda ba za a ce sai bakanike ne zai yi shi ba duk ana koya musu irin su canza engine oil ne tire ko ku a kana jin wani kara a mota kaza to yana ya kaza ne da sauransu duk ana koyar da su saboda shi tuki abu ne wanda ke bukatar total hankalin mutum gaba ɗaya natsuwa ta yi ka amfani da hancinka ka ji wani kauri wanda baka saba ji ne ba cikin mota din yana haita daga cikin motan daga motan ka ne ko ku a daga motocin da kake haduwa da su ne a ko ku ka ji wani irin kara abinnan kara wanda yake baka saba da ji ne ba wanda yake shin daga tayu ne yake zuwa ko daga cikin engine ko ku daga ina no ko ku so many things dey so ko ka jona bana gingedi karkata haka da sauransu so duk ana koyon mutane irin wannan abubuwan saboda haka wannan makarantar ta fi abin nan amma kaga shi karam mota shi yana can baya ya makale babu ran shi lokaci mai kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake wasu ma suna faduwa sai direba shi yana can yana jan mota bai ma san yaron motar shi ya faduwa sai a zo ma a rasa a gaggawa kai a rasa sanin tawa ITC wane ne ma you know wani lokaci ma sai ga cewa kafin especially kafin road safety su kaga cewa wasu za a yi taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dauke su amma dai zuwa road safety kaga duk wannan Allah ya kawo sauki wannan ko da karfe nawa da ya abu ya faru ana kira mu road safety zo su dauke mutum a je a adana shi.
To madalla a nan ne kuma za mu daga haya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar road safety a jihar Ogun Ahmed Umar Yardu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yako makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To ma da Allah a gaida Baba Yako makeri. Yanzu kuma lokacin da zan karanto mana wasu daga cikin sakon da ku masu wa kuke aika mana ta email. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir da Alhaji Burada da Fatuskum jihar Yobe. Suka fara da sallama suka ce sanarwar da hukumar NNPC ta fitar na samun man fetur a jihar Nasarawa. Abin farin ciki ne matuƙa, domin jihohin Arewa uku, Bauchi, Gombe, Nasarawa sun shiga ko za su shiga jihohi masu samar da man fetur a Najeriya. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari. Ya ce muna ƙara kira da babban murya zuwa ga bankin Najeriya CBN. Ya duba halin da al'ummar karkara da ƙananan 'yan kasuwa za su tsinci kansu sakamakon wannan wa'adin da ya bayar na ranar 31 ga watan Janairu. La'akari da ƙorafe-ƙorafen 'yan ƙasa kan wannan lamari, ya kamata babban bankin Najeriya ya ƙara wannan wa'adin don gujewa tafka asarar da 'yan Najeriya za su iya tafkawa. Matuƙar aka tafi a haka, Allah ya sa ya ji. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce a yayin da muke kuka da tsadar man fetur, kwatsam sai muka ga labarin cewa gwamnatin Najeriya ta ƙara farashin man. To gaskiya wannan abin takaici ne. Ya kamata shugabanninmu su sani cewa mun zaɓe su ne domin samun sauki, ba wai domin tsananta mana ba. Sakonmu na gaba yau kuma ya fito ne daga Zainab matar Husaini Ali mai gishiri Rajau. Ta fara da sallama ta ce hakika cutar mashakon yara da ta balla a jihar Kano wani abin tada hankali ne, ganin yadda cutar ke saurin yaduwa daga mutum zuwa mutum tare kuma da saurin kisa. Allah Ubangiji ya kama da sauki. Ƙarshen sakonnin kenan, mun gode. To da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
To sarfilo a takaice, ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ce sojojin kasar ta Ukraine za su koyi amfani da tankokin yaki na Leopard 2 duko da kasawar da kawayen kasashen ta na yammaci suka yi na cimma matsaya a jiya Juma'a kan ko za a samar wa Kyiv tankoki kirar Jamus. Reznikov ya faɗa wa sashen Ukraine na muryar Amurka a jiya Juma'a cewa dakarun kasar ta Ukraine za su yi koyon ne akan tankunan da ke kasar Poland. Kana ya bayyana lamarin a zaman muhimmin gaske. Gwamnatin kasar Kamaru da wasu bangarorin 'yan awari a yankunan kasar masu amfani da turancin Ingilishi sun amince da wata fafutuka da ke da manufar sasanta rikicin da ya laƙume rayuka fiye da 6,000 a cewar ma'aikatar harkokin wajen Canada. Ministan harkokin wajen Canada Melanie Jolie ta faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a cewa Canada tana marhabin da wannan yarjejeniya da bangarorin su ka yi. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta tafi tsibirin Gori a kasar Senegal inda ta yi magana akan zaluncin da ba kasafai ake ambato ba na cinikin bayi a ƙetaren tekun Atlantika. Yellen ta soma rangadin nata na tsawon kwanaki 10 a nahiyar Afirka a jiya Juma'a tare da ziyartar wata cibiyar hada-hadar kasuwanci ta matasa da mata da Amurka ke ɗaukar nauyinta a Dakar, babban birnin Senegal. Turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron Sweden ya shirya kaiwa a Ankara saboda kasar ta ba da izini ga masu zanga-zangar ƙin jinin Turkiya a wajen ofishin jakadancin Turkiya ɗin da ke Stockholm. Ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar ya ce ba wata fa'ida ga ziyarar ta ministan tsaron Sweden Pål Jonson a ranar 27 ga watan Janairu saboda Sweden ba ta ɗauki kowane mataki na hana zanga-zangar ƙin jinin Turkiya a Sweden ba. Ma'aikatar kula da ma'aikata ta Indonesia ta faɗa a ranar Alhamis cewa kamfanin PT Gumbasta Nickel mallakin kasar China a Indonesia na buƙatar sake duba aikin kwangila da tsarin albashi wanda ya haifar da rashin gamsuwa tsakanin ma'aikatan kamfanin 'yan kasar Indonesia.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 a wagwan Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wato karfe 8:30 a wagwan GMT. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna. Sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Sidrak. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake dawo a shirin mana dare. Assalamu alaikum.